ta kididdiga da aka samu daga wajen gwamnatin jihar Yobe na nuni da cewa yanzu haka dalibai 110 ne wadda har yanzu ba a san makomar su ba, sai da suke ba ji duriyar su ma, kuma ba wanda zai ce ga halin da suke ciki a yanzu haka.
To kamar wani irin kokari gwamnati take yi domin ganin an ceto waɗannan ƴan matan?
Wato abin da yake faruwa ma shine kamar akwai tsantsa insani tsakanin ita gwamnatin jihar Yobe da kuma su jami'an tsaro, saboda jiya gwamnan jihar Borno ya ziyarci gwamnan jihar Yobe don jajanta masa game da aukuwar wannan lamari, inda shi gwamnan jihar Yobe ya fito karara yana zargin rundunar sojan Najeriya cewa sun kwashe jami'an sojan da ke wannan gari na Dapci. Mako guda da kwashe wannan jami'ai kuma ka zo a kwashe waɗannan ƴan mata. Kuma gaskiyar zance shi ne abin da yake faruwa shi ne ko lokacin da muka je wurin Dapci, in banda jami'an soja da suka rako mu, kuma suka rako minista a wancan lokaci, babu jami'an soja a wannan gari kuma a wannan makaranta. Amma mun dai ga dai jami'an sanda wanda har gwamnan ya sake bada wakilin misali yana cewa ai abin da ya faru na ƴan matan aka kwashe da Dapci yana da kamanceceniya da abin da ya faru a makarantar na garin Buniyadi. To gwamnati ya bada misali ga wannan cewa ai a wannan lokacin ma an janye jami'an soja ne, a waɗannan mahara suka samu dama suka shiga har suka kashe waɗannan ɗalibai.
To ya hukumomi suke ganin wannan al'amari, ganin cewa akan janye jami'an tsaro daga wani wuri sannan kuma baya ƴan kwanaki sai kuma aje a kai hari, ya hukumomi ke ganin wannan?
Wato abin da zan iya cewa hukumomi na gani kamar a gaskiya shi ne kisan bikin da aka ce kamar ana yaƙi ne, kuma yaƙin kare ka noge. Za ki ga kamar an ci ƙarfin waɗannan yara, amma su kuma suna laɓe ne, suna kuma lura da duk al'amuran da ke gudana. In suka fahimci cewa suna iya zuwa nan su je su aikata aikace-aikacen da suke so, suna iya shiga wurin ba tare da samun wani turjiya ba, su aikata abin da suka buƙaci aikata. To abin da ma ake faruwa da suke nan a waɗannan yankuna musamman ma a jihohin Borno da Yobe ɗin nan.
To yanzu me ake ciki wajen neman waɗannan ɗaliban?
Na'am, su kamar abin bayanan da muka samu musamman ma daga wajen jami'an soja daga can babban birnin tarayya Abuja, na sojan sama kenan, cewa sun samu umarni daga wajen fadar shugaban ƙasa cewa su tada jiragen sama, wato su bi duk inda waɗannan ta'adda suka shigar waɗannan ɗalibai, tabbatar cewa sun sake kwato waɗannan ɗalibai. Yau dai mako guda kenan cir da sace waɗannan ɗalibai. Har yanzu dai babu kuma wanda ya ji ɗuriyar su, babu kuma wanda ya san halin da suke ciki, babu kuma wani takamaiman bayani game da kwato su ɗin kamar yadda aka yi kwan-gaba-kwan baya wajen bayanin da aka bayar a baya.
To yanzu ana kyautata zaton ƴan Boko Haram ne suka sace waɗannan ɗaliban, ka san kuma ƴan Boko Haram ɗin sun kasa kashi biyu, kamar wani ɓangare ne ake gani yake da alhakin sata waɗannan ɗaliban?
Wato ba za a iya cewa ga ɓangare ba gaskiya, saboda maganar gaskiya shi ne ɗan Boko Haram ne, kowane ɓangare yake duk abin da suke aikatawa shi ne iri ɗaya.